saka
mai wuya.
Wannan shugabanci na PDP yanzu an cire Yoshi Ayo, an ba dama gun acting. Acting a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara da yayi tsanani. Yau ana shekara na tunda aka bashi acting.
Waɗannan ɗiyan da suka sha nono kuturo da suke zagi a yanzu da PDP suke cewa idan ya ce wari take da sauransu. Yanzu ne kuma suka dawo suna son wannan kuturo da suke zagi su koma rike jam'iyya su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki.
APC sai ta je ta yi biki kawai domin ba ma yayin ta je ta yi wani kamfen ta wani fata mata lokaci ba. Saboda haka maganar rikon ƙwarya rikon ƙwarya ƙwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba iya aje a canja wata koko a gyara.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da kuma ministan Abuja Nyesom Wike da ci gaba da cece kuce a bainar jama'a dangane da rikicin cikin gida na jam'iyyar su ta PDP. Ko da shi Wike yayi murabus ko ya fice daga cikin jam'iyyar ta PDP ya shiga cikin APC ko kuma duk jam'iyyar da yake so ko kuma ya kama bakin sa ya daina sukar lamirin ita PDP. Kaunan Bauchin ya ce Wuke mace amana ne kuma babbar barazana ne ga jam'iyyar PDP, saboda haka so yake shi Wuken ya yi murabus ya fice daga jam'iyyar da shiga APC tunda dai dukkan alamu yana nuna cewa kamar ita APC yake yi wa aiki. Shi kuma Wuken a nashi bangaren yana zargin Kaunan Bauchin da cewa ai shi ma yana ƙara zafafa rikicin jam'iyyar tasu da irin kalaman da yake bayyana jama'a game da abin da ke faruwa. To duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da har yanzu ake ci gaba da ganin jam'iyyar tana karkashin jagorancin mutane biyu wato Iliya Damagun da kuma Ahmed Yayari, wanda wannan yasa ita jam'iyyar take fuskantar kalubala wajen iya kimtsawa zaben shekarar 2027 mai zuwa in gare ga lafiya. Bari ku ji abin da wasu 'yan jam'iyyar PDP suke faɗa game da wannan rikici kafin mu shiga muharren mu ta yau.
Sunana Salim Muhammad Baba, magana da yawun jam'iyyar PDP rashin jihar Yobe. Ai a matsayin da ake ciki yanzu PDP ba ta da wani gwani na gwanaye wanda ya wuce ambassador Umar Iliya Damagu, wanda shi ya kamata a bashi dama ya jagoranci jam'iyyar nan a yanayin da jam'iyyar take ciki yanzu. Duba da yanayin yadda APC ta dagula ƙasar nan, to dole ya kamata a samu haɗin kan manya na shugabanci na jam'iyya don a kai ga jam'iyyar nan ga nasara.
Sunana Honorable Hawaisu Abdullahi Kefi daga nan jihar Nasarawa, ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP na nan jihar Nasarawa. Abin da ya faru da shi Ayu daga ward nashi, to kuma tunda akwai Supreme Court judgment da ya nuna kan cewa daga ward din mutum za a iya cire national chairman, aka cire ka kace mu dai fatan mu shine a nan arewa ta tsakiya a dawo mana da kujeran mu, ya rige namu mu zabi wane ne za mu bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala, za mu je dan bakin kokarin mu kuma komai zai tafi daidai.
To a gaishe ku. To yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Nasiru Alimuri Kaya wakilinmu na Abuja shirya a tsakanin mutane biyu wanda kowannensu sunansa Yusuf, wato Yusuf Dingyadi mai goyon bayan bangaren Damagun da kuma Yusuf Musa Ado da shi ya fi ganewa bangaren Yayari. Babbar magana ita ce waye halattaccen shugaban jam'iyyar nan ta PDP kuma ya ta samu kanta a cikin wannan al'amari a yanzu.
Lokacin da aka kammala zaben shugaban kasa na Atiku Abubakar, saboda shi wazirin arma bai yi musu abin da suke so ba, na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban kasa, suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar PDP karantsi sun raba kafa. Kawo Baraji, ai ina nufin ai Kawo Baraji acting yayi, ai akwai shi ambassador Damagu da shi da Kawo Baraji da acting. Amma abin da nake so in gaya maka cewar a tsarin gudanar na constitution jam'iyya, domin National Working Committee member na NEC sai dai a headquarters jam'iyya a matakin sama ake elantar da shi ko dakatar da shi, to amma saboda wasu na son ala dole sai an gabayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya, ya jaye kuma lokacin da ya jaye jayewar shi shine ya haifar da ambassador Iliya Damagun a matsayi ne na mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin Arewa, domin a constitution na jam'iyyar PDP ya ba su a cewar duk lokacin da wanda ke riƙe a shugabanci ya sauka ko aka saukar da shi ko aka yi mashi wani hukunci to wanda an shugaban jam'iyya daga wannan bangare zai rika mukamin rikon ƙwarya har lokacin da aka bada wanda ya cancanta ya zama shugaban dindindin ya mai kujerarsa kuma yanzu shine aka yi aka sake mai da wannan mukamin a yankin Arewa ta tsakiya wanda ya shahi jihar Benue ya shahi Niger ya shahi Plateau ya shahi Kogi ya shahi Nasarawa da Abuja su za su fidda wanda zai gadi yoci ayu shi ambassador da magun rikon ƙwarya yake da ya mika ƙwaryar zai dawo a matsayin shi na mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na farko a yankin Arewa
amma Yusuf Arduka ce ƙwaryar watakila ina jin ko ta fashe ma hannunsa ne ko
a gaskiya ƙwaryar nan ta tsatsage wanda kuma in ba ai aniya ba dinkin da aka mata zarin kabewa ne kuma zare ne irin na kaba wanda in ba ruwa ta bushe bangarewa za ta yi domin babban abun bakin ciki da yake damun duk dan PDP a Najeriya a yau shine shugabannin da suke ya kamata su tsaya tsayin daka su amfani da daman kurakurai da gazawa na wannan gwamnati ta APC su gyara tafiyansu su jawo hankalin waɗanda ma ba sa cikin PDP a hada ƙarfi da ƙarfe a jawo mutane domin a fidda mutanen Najeriya ƴan Najeriya daga bala'i da ake ciki na yunwa da talauci da rashin tsaro sai ya kasance yau su sun buge ne a rigiman junansu suna karo da juna suna dukan juna suna fada da juna
malai sai ko kana so wannan
kaga in ka duba wannan yanzu
ai eh wannan
APC sai ta je ta yi biki kawai domin ba ma yata ce ta yi wani campaign ta wani fata mata lokaci ba saboda haka maganan rikon ƙwarya ƙwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba iya a canja wata koko a gyara
Yusuf Dingadi yanzu wane ne wajenka wane ne shugaba ko mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP
ni ina aiki da tsarin mulki na jam'iyya domin ma'aikacin jam'iyya nake kuma ina headquarter jam'iyya kuma ina magana da yawun jam'iyya abinda na sani cewar magana da Malam Yusuf yake kanun wannan shine cewar tunda aka fadi zabe aka shigo da wasu abubuwa cikin PDP aka wargaza haɗin kai da mutunci da kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin shugabancin jam'iyya a matakin headquarter da shi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP wazirin Adama domin biyan wata bukata sai aka jawo da maganar tsohon gwamnan jihar Rivers kamin da mu zo yi maka bani an shahida nake maka wannan matakin da aka ɗauka yana daga cikin abin da illa ta jam'iyyar PDP na biyu shine maganar dakatar da suspending din da aka yi ma Sanata Yoce Ayu domin wannan biyan bukatar ake ganin cewar bari ya bada hanya a kautar da shi domin a ga an biya bukata to tun daga wannan lokaci waɗannan biyan da suka sha nonon kuturuwar da suke zagi a yanzu da PDP suke cewa tsinan ya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo Nasiru suna son wannan kuturuwar da suka yi zagi su koma rika jam'iyya su koma ansarta su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki sannan maganar da ya kamata ka fahimta shine duk wanda ke cewar ƙwaryar PDP ta tsage bai yi ma jam'iyyar PDP adalci ba domin me ai kwanan nan aka kammala zaben sababbin shugabanni a kusan ƙananan jihohi 23 ko 24 a Najeriya da ƙananan hukumomi guda 67 ne ko 77 a cikin Najeriya duk wannan ba aikin jam'iyya ba an kawo kwamiti na sasantawa an kawo kwamiti na ladadtarwa an kawo kwamiti na duba yadda za a sake maido da komadar jam'iyyar PDP a duk lokacin da kana dan PDP ka nuna yatsa ga shugaban jam'iyya ko wani mai mulki a cikin jam'iyya ko NWC to lokacin kana da yatsa uku da kake kallon ka me kawai PDP
Yusuf Ardo kai ka ce in wato ma'ana in ba hayaki in ba wuta mai kawo hayaki ba me yasa naji kana so ka ce me yasa to aka samu shugabanni biyu aka samu Ahmad yanzu kai a wajenka tukuna kafin ma ka bada amsa shin shi Umar Iliyada Magun ne mukaddashin shugaba ko kuma Ahmed Yayari
a matsayina na dan jam'iyyar PDP kuma wanda nake son jam'iyyar PDP ta samu nasara nake son a samu maslaha ni ban yadda da duk wani abun da za a yi shi ba cikin tsari ba ina kira ga dukkan bangarorin su fahimci cewa sai sun hada kansu za su iya yin shugabanci ni a nawa
na fi son maimakin a ce wani bangare su je su tsuguna wani gefe su tsige wani ko su nada wani koko wani bangare ce sun kori wannan duk wannan ba shine tafiya ba. Abunda nake so kamar yanda shi dan uwana Malam Yusuf ya fada cewar akwai zama babba da za a yi na PDP. A bari wannan lokacin ya zo duk wanda yake da wani abu a cikin zuciyarsa a fito a cire son kai a yi abinda ya dace a zaɓi shugaba na gaskiya wanda zai rike fati tsakani da Allah. Duk waɗannan masu neman abincin a ba su suje su
ba tsakani da Allah suke rikewa ba kenan
ba tsakani da Allah suke rikewa ba dukkan su kowa yana da abinda yake yi kuma kowa yana da wanda yake yi aiki saboda haka wannan ba shi muke so ba wannan ni dan North Central ne ni dan Nasarawa ne saboda haka wannan shugabanci na PDP yanzu ton din mu ne na North Central an cire Yoshia Ayo an ba da magun acting a tsari ma na kowane irin bangare standard bai kamata ya wuce wata shida shekara da yayi tsanani yau ana shekara na tunda aka bashi acting saboda haka wanda suka ce sun cire shi yes sun yi kokari domin sun nuna kishin party tunda an kirin abun da ya dace bari kawai ayi duk abun da za a yi ma kowa ya san akwai damuwa domin barin kashi ciki aka ce ba maganin yunwa abunda suka yi ba su yi laifi ba amma ba shine mafita na ji dadi yanda shugaban gwamnonin PDP ya tashi ya zo yi magana ta dattaku dama kowa san shi ƙwararren shugaba ne yace babu wannan damuwa za a gyara za a daidaita to fata na manya da suke cikin PDP wanda suna nan a masu kishin PDP ba ƴan kasuwa ba wanda suna neman kuɗi da jam'iyya suna APC kafa daya a PDP to ba irin waɗannan ba asalin shugabanni na kirki wanda damuwan su shiga PDP ta karbi mulki a lokacin da ya dace su kada kansu a zo a shida magun ya kowa matsayin sa a nemo dan North Central akwai manya a North Central in aka bar shugabannin North Central da kansu ba za su kawo shugaba
Yusuf Dingadi kaje yana cewa akwai ƴan kasuwa a cikin shugabannin kunna na headquarter
ai ko a cikin miya akwai wanda zai gudaje akwai lokacin da ake burkakawa ka san burkakawa akwai lokacin da miya za ta iya gudaje ko a kunu ko a menene ko a kullu ana samun marakyau
to a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai rana wace mu dawo mu dubi rikicin nan da kuma alakasa da burin Atiku Abubakar wazirin Adamawa na so ya ci gaba da takarar zama shugaban Najeriya a karkashin wannan jam'iyya yanzu muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da kuma su baƙin namu Yusuf Dingadi da kuma Yusuf Musa Ardu a madadin su dukkan Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya.